A kokarin da ƴan siyasa da hukumomi ko gwamnati ke yi na ganin cewa ta raba matasa da zaman kashe wando ko zaman banza da kuma shiga harkokin daba, yanzu haka dai uwar gidan mataimakin shugaban Najeriya Mrs. Dolapo Yemi Osibanjo ta kafa wani cibiya mai suna Startup da zai taimaka wajen korar da matasa sana'o'i daban-daban a birnin Lagos. Mr. Okwe Michael shi ne wakilin uwar gidan mataimakin shugaban kasa a lokacin kaddamar da wannan shiri da aka gudanar a ranar Litinin din nan a unguwan Igamo da ke tsakiyar Lagos.
The essence of the program is to bring some of the young guys that are doing nothing to come and learn, that at least they can get something to live on. We want to use this as a platform or as a template so that whatever we can achieve here, then we'll be able to know how to set it up in every other local government or state.
Preparation for a conference, if it is a wedding, there is a question for wedding.
A kasar matasan da aka zabo domin gudanar da wannan shiri dai za a koya musu sana'o'i daban-daban. Shi ko wannan malami ya ce waye, ina so in zama shugaban kamfani na, in kasance na dauki wasu aiki amma ko na dogara da gwamnati wajen samun aiki.
I want to be a boss of myself. I don't want to be working under someone else.
Wannan malami ya ce ina so in samu wani sana'a na hannu bisa ƙari da ilimin da nake da shi, domin kuwa ta hakan ne zan zama mai dogaro da kai.
I want to acquire another skill added to my education background.
Za a shafe makonni biyu ana koya wa waɗannan matasa sana'o'i daban-daban, irin su ɗaukan hoto da kuma shirya taruka daban-daban. Daga bisani za a shirya irin wannan horarwa ga 'yan mata wanda su ma za a koya musu sana'o'i daban-daban. Babangiji Firin, Amurka daga Lagos.